What? Kawata kin san me ya faru? Ina sorry na da muka yi breaking up da shi jiya.
Kina nufin sauraron
More music on daveplay.com.
Kin san wai yayi wata sabuwa?
Ban gane ba. Kamar wani yana jira? Amma yanzu kin tabbatar da cewa namiji ba dan goyo bane.
Ke? Namiji ba dan goyo bane. Namiji gaban sa fail bayan sa baki. Namiji kaka kike ji.
Wasu matan ba su dauke mu da daraja ba, ya kamata mu nuna musu how important namiji yake a rayuwarsu.
Kina ciki wake kula da mahaifiyarki, cikin rana cikin ruwa dole fito nemo abincin ci. Without any doubt on your mind, wa zaki ce ya tura miki kati? Doing it for the love, dan sananin so love. Baba kawo kani yaya boyfriend my guy giving it a hito.
Don wa ake cewa boss a gida, uduguma dugu kuma uban gida. Cewa fresh boy, big boy, fine boy, kuma ta gani tana so. Da wa yake cewa baby na, gimbiya yace habibti na. Mahajiyar ku take kira Alhaji, kuma shi ne ya kai ta haji.
Wake mutunta mace alfahari da ita duk inda yake. Jarumi a waje da ciki mai sasantawa fage rikici. Ga kyawawan halaye, nasuwa baya son garaje. Kuma ko da babu ana tsammanin ya ɗebo idan ya ce ya kare ma ana tsammanin ya nemo.
Give it up, kijere waje, kika kadan daga cikin aikin namiji. Za a kwashi zuwa kwalabe a taro amince yake sarewa magani shap shap shi fell in love so agun ta gane ka lamarin sarki rawani zamani manyan harka tsanani asalin aiki sai jan namiji kirki tsaro siri namiji to jimrewa mara karewa I'm a friend to the end never been namiji wa Allah yace waya aure biyu uku hudu Cheki namiji wa Allah ya ce kibi namiji wada dinki na ina cheki namiji shanki lafiya tira wane ne sai zauna kuma girma kullanin ya dage sai ya ga bayanta namiji zaki bashi shikafa da nama ki tabbata a gefe da kurmiyanta namiji namiji bai taba cika namiji mace ce za ta maida shi namiji so in an yi aure a daure a zauna dan babu wani gida da ya kai namiji ba a haifu wani da na gari kuma kin san sai da miji na gari to wane ne zai baki cikin kuma kullun ya baki abinci ci ya dinga baki kudi kuma gida da mota ya saki ciki hawayenki bai son gani murmushinki ke son gani
namiji kenan
ba da hatsi tsauna tsakuwa zakara
namiji kenan
kirmin sha daga mata ke girka tukwane
namiji kenan
competent dependable reliable
namiji
Sasani ba rikici ina shiga ciki tana bure jiki namiji enemies run kitiki daga jones akiti dan sanda kidin namiji ba lafi mun shigo aya musu mun zo da balas party dan gaye dan gari ice prince mai tara maza namiji
more music on daveplay.com